Kamani jikni ni ramde ke jani assalamu alayki
wa alayka salam
zu 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 bana masauki zu chilurar ni kalki bar da baya ke zuciya take tona
I'm not afraid.
bandhu.